Shigowar sojan ruwan Amurka kenan a wurin wannan biki domin gabatarwa jakada Eric P. Witeka tutar Amurka kamar yadda abin yake al'adance. Kafin a ci gaba da rera taken wannan ƙasa wacce yake cika shekaru 242 da samun ƴancin kai daga tura mulkin mallaka. Da yake jawabi a yayin wannan biki da ke samun halartar mambobin gwamnatin Niger, ambasada Eric Witeka ya yaba wa abin da ya kira kyakkyawar hulɗa da ke tsakanin Niger da Amurka, ƙasashen da ke kallon alƙibla guda wajen ayyukan bunƙasa demokradiyya, ayyukan samar da tsaro da haɓaka tattalin arziki, kamar yadda a watan Januwarin 2018 gwamnatocin biyu suka ƙaddamar da wasu manyan ayyukan inganta rayuwar jama'ar Niger, musamman a yankunan karkara, ta hanyar wani shirin da ake kira Millennium Challenge Compact, wanda aka ware wa miliyan 437 na dalar Amurka, ba idan wasu miliyan 18 da wannan ƙasa ta tallafa wa Niger ɗin domin yaƙi da masarrar cizon sauro. Jamhuriyar Niger na daga cikin ƙasashen da ke kan gaban waɗanda Amurka ke taimakawa matasansu. Kamar yadda wasu bayanai ke cewa matasan wannan ƙasa sama da 500 ne suka mori wani tsarin samar da madogara, baya ga ɗimbin waɗanda suka samu horo a albarkacin shirin nan na Yali da ke ƙarfafa wa matasan Afirka gwiwa. Yaƙi da ta'addanci domin samar da tsaro a Niger da sauran ƙasashe makwabta shi ne abin da a yau ke cinye wa Amurka da ƙawarta Niger tuwo a ƙwarya. A cewar ambasada Eric P. Witeka, gwamnatocin ƙasashen biyu na da cikakken haɗin kan da zai ba su damar cimma wannan guri. A nan ya ce yana jajantawa dukkan jama'ar da suka rasa 'yan uwansu a dalilin yaƙi da ta'addanci. Yana mai cewa Amurka za ta ci gaba da taimakawa wannan ƙasa a dukkan fannonin da ta saba yi domin kyautata rayuwar jama'a. Kule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.